So, Nana Safiya Bala Muhammad, I'm a Deputy Director of Systematic Land Title Administration at Bureau for Land Management, Kano State.
So, Madam Safiya, ba mun labarin ki a takaice.
Nayi karatu na ɗan makarantu da na primary a Magwan Special Primary School. Daga nan na wuce shekara na yi JSSE na. Na wuce Government Girls Secondary Science Secondary School Taura. Na yi shekara uku da na fito na je Bayero University na karanta BSc Geography as first degree ina. Daga nan na yi MSc in Land Administration na kafin na yi nan na fara aiki a ma'aikatar ƙasa Lokintana Ministry of Land. Shekara ta ɗaya da fara aiki na tafi na je na yi Masters in Land Administration.
Daman tun da kika shiga jami'a, course ɗin da kika so kika karanta?
Not really, so when I was a science student. Na so da na karanta, na san kaman karanta medicine. Was ga san ko me kai Allah shi ke da.
Yeah, okay, ba san medicine
din. Gaskiya daga baya na zo da muni, I was one of the good geography students, best geography students a
secondary school.
So daga baya I decided because na yi wani IGMB course na yi geology, na yi geography da biology, so sai na zama ina da interest sosai akan geography.
Da ke gama secondary school, me yasa kika yi IGMB? Kika samu admission
ba? Ban samu admission ba a lokacin, gaskiya. Credits ina ba su kai abinda jami'a take bukata ba. But fortunately enough, ina shiga ne IGMB sai na samu points da suka wuce ma. Sai aka ce kawai za a kai ni level 200.
Daga level 200 ɗin kenan kika fara?
Daga level 200 na fara.
Aka kammala?
Na kammala. Bayan na gama na yi service sai na immediately na gama service sai na samu aiki.
Ai na aka yi service?
Na yi service a Lokintana Ministry of Land.
Anan
ne service, yes.
Da kike karatu an fuskanci gwagwarmaya ga kimace tunda ƴan shekarun nan ne mata suka fara jajircewa suna boko sosai.
Kwarai da gaskiya lokacin bamu da yawa mata a class ɗin mu, if I can remember. In ma da yawansu matan ƙabilu ne. Mu da muke ƴaƴan mata ƴan Arewa, ƴaƴan mata Hausawa, Fulani, Musulmai bamu da yawa a ciki. Mazan mu sun fi yawa. So ana ganin kamar lokacin ma geography ai karatun namiji ne ba na mace bane ba.
Dole za a je.
Za a je field. Akwai remote sensing da waye za a ja tape duk mun yi
an ja tape an yi
kwarai da gaske ba abinda ba mu yi ba
to ne irin gwagwarmaya aka fuskanta
saboda challenges suna da yawa indai aka ce kina cikin amidst maza
gaya mana almuhim wanda zaki iya tunawa
to ɗaya daga cikin challenges zan iya tunawa na ga wannan aikin yawon rike tape
daukar
karafunan nan Sufandal, su wani abubuwa iri-iri. Za ta ga ba ruwan lecturers za a ce wai ke mace ce ki zauna ki huta. Kowa sai ya yi wannan aikin. Ga zane, cartography, akwai wani course da muke cartography. Kuma a lokacin gaskiya kuɗi yana wahala. Iyayenmu dai sun yi ƙoƙari. Dan akwai wani cartography set da ku remember da ake sayarwa yana da tsada. Kwanan nan na gan shi a sabon gari ya wuce ni ke tunani. A lokacin. Dole, amma a lokacin malaman suka yi mana ƙoƙari. Saboda akwai wanda ba su da halin su siya idan aka siya kamar group ne mutum biyar mutum goma mutum biyu suka siya a group sai a taimaka sai a dinga sharing ka ba wannan aro wannan ya baka aro haka dai
to kina ta ba mu labarin karatu ki ba mu labarin aure ba an yi aure kafin a kammala ko bayan
a sai da nayi first degree ina na gama ne service sannan ne aure
to labarin aiki kuma fa bayan kammala
ai ina gama service ne aure dama mijina ba ne gurin aiki bane gaskiya fi sabilillahi ina gamawa aka sama min aiki inda nayi service sai aka retaining ɗina lokacin ana ɗiban ma'aikata ƴan jihar Kano mu 1000 saboda haka ana gamawa lokacin first January ta Rabi Musa Kwankwaso ya ɗebe mu 1000 kowa from each local government na Kano state shine har yanzu nake aiki
to gashi kin zo deputy director haka tafiyar ba karangiya haka aka wuce
ai tafiya tana da hurdles akwai karangiya iri-iri saboda ni mace ce amid ma'aikata maza ko da muka taho mu biyu ne mata a team din wajen 16 haka dai muka dinga fama faɗi tashi za ki ga wani abin da mutum da ke iya mace ce sai kin yi a hankali musamman mata mu da muke da aure akwai haihuwa akwai harkar rashin lafiya ta yara ko ta iyali duk za ki ga irin waɗannan abubuwan amma we try as much as possible muka yi ƙoƙari ni aiki daidai da yanda mazan suke muna kwazo yanda namiji yake aiki haka muke aiki in aiki zai kan mu yamma haka za mu zauna sai dai mu excusing iyalinmu ko mu shiri kafin ma mu fito. Wata haka muke yin aikin.
A wajen aikin ba a fuskanci barazana daga wajen maza ba, wannan bari mu tare ta karta kai wannan mukamin.
To gaskiya amma an tare, Allah bai bari ba, wannan abin ba za ka sani ba, ba ma mama fata, amma dai an san ba za a rasa haya an daya ba, amma shi idan Allah ya riga ya ce sai an yi, to fa sai an yi.
To ga ki mace, wani irin shawara zaki ba mata musamman matasa akan ilimi?
Gaskiya ni abin da zan ce wa ƴaƴa mata, su dage su yi ilimin nan daidai gwargwado. Gaskiya rufin asirin ƴa mace shine ta nemi na kanta. Zama ban ce wai zaman aure ba dole bane, dole ne, amma ki nemi na kanki, have a security for yourself. Ke ma ki san wani zai lari da ke, wani zai ji ɗiminki, zai ji daɗin abin da kika yi. Saboda shi ilimin ƴa mace ba wai mutum ɗaya take ake ilmantarwa ba, al'umma kake ilmantarwa. Ko ƴaƴa da suke ƴaƴan mai ilimi za ka ga daban suke. Ba wai ina nufin ƴaƴan iyayen da ba su da ilimi ƴaƴan su ba su tarbiya ba, a'a, amma in kina da ilimin nan komai cikin cokalin shi, ko na secondary ne, za ki ga yana da muhimmanci a cikin tarayyar iyalinki.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.